أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة شرنا تقوى السدوات safar shekara ta 1447 hijiriya zamu ci gaba da karatu cikin fiqhun malikiya cikin wannan littafi mai albarka littafin risala na al-imam abu zaid rahimahullahu ta'ala imam al-qayrawani rahimahullahu ta'ala muna cikin babun fin nikahi wa talaqi wa raj'atu wa zihar wa ila'i wa li'an wa khulu wa rida baban da ya shahi wannan babubuka masu yawa arme da wannan abubuwan da suka biyo bayan shi zan mu tashi inda malam yake cewa man qala li zawjatihi anti taliqun albatta yake cewa duk wanda yake ma matar shi ke sakakka ce yankakken saki fa hiya salasun saki uku ne dakhala biha aw lam yadkhul biha ya kwanta da ita ko bai kwanta da ita ba saki yankakke shine saki uku duk wanda yake ya saki matar shi saki yankakke to wannan saki uku ne duk ɗaya ne wanda ya shiga da ita ce ko wanda bai shiga ba wa in kala idan ya ce ma matar shi bariya ke kubutatta ce aw khaliya ko kuma ke banza ce aw haramun ko ke haramun ce aw habluki ala garubiki ko igiye ki bisa ku shekaraki fa hiya salasun saki uku ne duka wannan kalmomin kowace kalma da zai fada ga baki ɗaya saki uku ne to kaga tasha nawa kamar yadda muke fada jahilci a zaman addini zamantakewar aure galibi wanda zai kasance ba karatu yayi ba a zamantakewar aure zai ta yin abubuwan da ya saki matar zamani kawai suke yi kuma shi inda saki ya kawo mamaki ba ruwan shi da ka sani ko baka sani ba kawai in kai abin da ka sake ta ne ta saku kawai zaku yi ta zaman lalata ne igiya kamar abin da ake dora ma raƙumi in ana tahiya za a dauki igiyar shi wannan kinshi me yake da suna wagga akalashi a rata ya mishi a wuya a bar shi ya tahi musamman in ba hawan shi za a yi ba ko wanda zasu bi sauraron raƙumi daga mai raƙumi ya hau na gaba ya hau shugaban nasa rada sauran da sai rata sakan musu igiye su a wuyan su dan saboda bin shi zasi to matar shi yace mata igiye ke bisa ku shekaraki kenan ya sakan mata lamarin ta tahi inda za ta inda ta gada ma to haka nan yace mata ke banza ce banzan wohi ya sake ta saki uku ne ko kuma yace mata khaliya ko kuma wohin banza duka wannan kowace kalma daga cikin su saki uku ne a malikiya yace amma fillati da khala biha cikin macen da ya kwanta da ita wanda ya kwanta da ita yace duk wannan kalmomin suke zaman saki uku yace wa yunawwa fillati lam yadkhul biha amma wanda bai kwanta ta ba sai a sa shi yayi niyya shine wa yunawwa a sa shi yayi niyya cikin wanda bai kwanta ta ba a gaya mishi cewa saki bi kake nihi ko ɗaya ko kas ko kaka wal mutallaqatu qabla al bina duk macen da aka saka kafin a kwanta da ita laha nisfu sadaqi tana da rabin sadaqi shine nisfu ma farautu rabin abin da aka yanka rabin sadaqi illa an tafu anu sai in ta yahe mishi sai in ta yahe mishi amarya ce ana kawo ta ko kwanta bai yi ba yana shigowa dakin yace na sake ki to anan gurin ta ci rabin sadaqi saboda dalilin bata mata lokaci da yayi to wannan illa iyaka in ta ce ta rage mishi rike kudin ka je ka ci kusan galibi ba ma afuwa bace yayi ta zuciya ta ce mishi je rike tsiyar ka sadakin hiya allati kanat sayyiban yace hiya in kanat sayyiban in ta kasance zawara ce in ta yahe mishi cewa ka rike sadakin duka ma wa in kanat bikran fazalika ila abiha idan kuma budurwa ce yahe rabin sadakin nan yana kan ma'aihinta kenan ya kasance ma'aihinta in yace ya yahe je ka rike duka shikenan wa kazalika sayyidu fi amati haka nan shugaba cikin baiwar shi shi ma shi zai yahe in kana armar da baiwa in kan mata haka ta ci rabin sadaki sai in shugabanta yayi yahe ita ma mala yace wa man tallaka duk wanda yayi saki fa yambagi lahu an yumati an so a gare shi ya jiyar da ita jin dadi na saki tunda Allah yace haqqan alal muttaqin yace wala yujbaru amma ba za a tilasa shi ba ba za a tilasa shi ba dole bane saboda sun dauke shi akan abun nan ne akan mustahabbi ne khalil yake cewa wal mut'atu ala qadri halihi ba'da al iddati ar raj'iyya ita kuma mut'a shi kuma jin dadin wannan daidai gurgurdan halin mijin ba halin ita macen ba cikin saki wanda ake kome akan shi ba saki uku ba wanda ba zancan komawa ai babu zancan yaji yadda ita dadi duka shari'a ta shimhuda cikin arme da kome da zamantakewa shari'a ta tsara abinda kai dan adam gyaranka ne da maslahanka ce saki na daya da na biyu da ya zama akwai yiwuwar kome wata ranka koma gidan su kaje ka ce da Allah na komo a maida mini matata to sai aka so ka dan jiyar da ita dadi in ka je ma can da ma kai wani alherin da zai sa in tattuna shi ba ta wulakanta ka ba amma in ya zama na rabuwar wulakanci ce kwashe kayan ki tattai hannu goma kana zuwa wannan wulakancin zai fado mata amma duk da rabuwa ce Allah ya kawo ta hedi ai ta arziki ka samu wani abu ka bata to wannan zai bada damar in ka je komai amma wanda ya zama na saki uku ne wannan har abada dama ba zancan komawa sai wani ya arme ta kenan wannan ba zancan kai mata jiyar da dadi saboda waccan maslahar da ake kallo babu ita yace wallati lam yadkhul biha wadda bai shiga da ita ba wa qad farada laha kuma ya abun nan ya yanka mata sadaki fala mut'ata laha wannan babu jin dadi a gare ta walalil mukhtali'a kuma anan gurin me yasa malamai yan uwa suke ta amfani da cewa shiga bisa zancan cewa takawa ko kwantata kawai ana nihin shiga da ita matukar daga ya shiga da ita ya maido labule shikenan magana ta kare ba zancan kudin shi sun tafi kuma duk abin da ake faɗa na cewa ya kwanta ta ko yayi ka saboda me yasa wannan wani abu ne wanda dan maslahar shi ba wanda zai biyo shi ya ga me ya faru hukuncin yana akan shi kenan kawai mu zan mu hukunci da zahiri za a yi hukunci da zahiri bai ya kasance ya shiga da ita kuma yi da'awa cewa ai ni ba kusance ta ban yi kaza ba ita ma kuma ai ta yi da'awa cewa ai ya kusance ni kenan kowa zai kokarin kare maslahar shi to shari'a kawai ta sa hukuncin cewa kawai shiga da ita yace fala mut'ata laha wanda ya shiga bai kwanta ta ba bai shiga da ita ba kuma ya yanka mata sadaki wannan babu muta'a wala lil mukhtali'a hakanan wanda aka yi khulu kenan wanda aka zo aka yi tsinuwa kai tsinuwa tai tsinuwa aka rabu ai ba zancan kuma kace ga wani abu ke tai gida da shi an yi rabu akan cewa dan wannan da kika zo da shi ba nawa bane ita ta rantsuwa kan cewa naka ne haka tsine ma kanka ta tsine ma kanta kuma a ce ka dauki wani abu ka bada nan menene babu zancan nan shari'a ce ta kawo muku siffar rabuwar ta wulakanci kenan ba zancan kuma ta umarce ku da cewa ko ba ta wani abu duk wanda aka ma wannan abun kuma a ce dauki wani abu ka bada an azami shi abun nan ne takalifu ma la yudaqun walal mukhtali'a yace wa in mata anil lati lam yafrid laha idan yan mutu gami da macen da bai yanka mata sadaki ba walam yabni biha kuma bai kwanta ta ba mace cewa da wanda ya arme ta kuma bai yanka mata sadaki bai ce ba sadakin ki kaza ne ai dan ya halitta ai aure ba tare da an ambaci sadakin ba sai dai kuma ba zai kwanta ta ba sai ya ambata mata sadakin to an yi arman bai ambata sadakin ba ba ai kai ba ga ambatawa sai yan mutu kuma walam ibni biha bai yi gini da ita ba to wannan falahar miras tana daga zatta ci gado wala sadaka laha babu sadaki ba zatta ci sadaki ba walau da khala biha koda in ya kwanta da ita kuma laha sadaqul musil to nan ta ci sadaki irin na kwatankwacin ta sadaki irin na kwatankwacin ta ya shiga da ita ana zawa da sai an goya mutu to nan gurin zai kasance ta ci abun nan ta ci sadaki irin kwatankwacin ta koda bai in bai ambata ba illam takun radiya bi shay'in ma'lum in bata yarda da wani abu sananne ba in bata yarda da wani abu sananne ba kenan anan gurin in ya gaya mata cewa jika 50 ko jika 100 ko jika kaza to wannan kuma ta yarda ta amince a lokacin ran shi kan ya mutun to wannan abun da tayi ambata ta yarda shi za a bada ba sadakin kwatankwacin ta ba sai malam yace wata mas'ala sabuwa wa turaddul mar'atu min al-junun amma mai da mace ta hauka an same ta da cutar hauka duk wanda ya kasance wannan illoli ne yake ambata wanda an darma mishi arme da mace yana zato yana kudirin cewa lahiyar talau to wannan abubuwan suna tabbatar mishi da zabi matukar wannan abun ya bayyana a gare shi to yana da zabin ko ya maida ta ko kuma ya ci gaba da zama da ita kuma ya maida ta sadakin shi za a maida mishi ana maido mishi yana maida mace idan ya same ta da hauka war juzamu da cutar kuturtawar barsa da cutar baras duka wannan gabaki daya idan ya kasance an samu mace da wannan kuma alhali ba a gaya mishi ba yana da ikon koda ya kwanta ta ya maida a bashi sadakin shi yace wa da'ul farji da cutata farji cutata gaba idan ya same ta da wannan kuma ba a bayyana mishi ba to shi ma wannan zai kasance ya maida ta saboda wannan aibubukan da aka ambata shi yasa me yasa annabi alaihi salatu wassalam anan dalili akan cewa za a maido ta abinda da wannan aibubbuka gaba daya a sharhi yace min annahu sallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri wata mace daga bani bayada fa wajada bi kashiha bayadan sai ya samu wani hori a jikin kubin ta a wajen abun gakin ta tsatsanta sai annabi ya maida ta yace ma masu ita dallastum alayya kun mun tadlisi kenan an boye aibu wanda an san da shi matakar aka boye aibun mace wanda an san da shi to namiji yana da damar zabi musamman kamar wa'annan cututtuka wanda aka ambata yace fa inda khala biha idan kamar duka ɗaya ne ya same ta tana da cutar farfadiya ko iska ba a gaya mishi ba shi ma wannan yana da damar zabi ko maida ta saboda cuta ce wadda ta kai inda za a iya maidawa amma in wata karamar cuta ce dan wata masassara wani ciwon kai ko wata estoma ba ya ce ba ya maida ta saboda wannan cutar in ba ciwon ya kai matsayar abin nan ba shi ma wannan ya kai aibin da in ba a gaya mishi ba yana iya maida duk wani aibin da ya zama na al'adance an san cewa aibu ne ga kiyamace kuma ba a gaya mishi ba ba a bayyana mishi ba to wannan za a maida mishi zai maida macen nan kuma a maido mishi sadakin shi yace fa inda khala biha wada'ul farj da'ul farj mai muktas mai abun nan mai askari ya ambace shine arratak wa kaza shine taushewa kafa farji da kasancewa kaza da kaza zanu su wanda duk aka samu mace da ita wannan zai maida a bashi kudin shi fa inda khada biha idan ya kwanta da ita walam ya alam bai sani ba wa adda sadaqaha ya bada sadakin ta waraja abihi ya komo da shi ala abiha ga babanta zai koma ma kenan in ya kasance kuma an samu wannan abubuwan duka zai maida wannan macen a bashi sadakin shi in ya bada sadaki to wa zai rama mishi sadakin shi shine ma'aihinta kaga nan gurin zai iya kasancewar ya zamana an kashe kudin an yi kayan daki an yi kaza ko da ana bada sadakin ma ita aka ba ma ta je ta sayi wani abu cikin kayayyakin arman to wannan duk da wannan ba ita ba zai ce ta rama mishi kudin ma'aikinta za a koma gare shi yace wa kazalika in zawajaha akuwa haka nan idan dan uwanta ya aurar da ita shi dan uwan shi zai koma za a koma gare shi yace wa in zawajaha waliyun idan an samu waliyi wa laysa bi qaribil qaraba anan gurin shi ma namijin wa ba wai macen kadai ba ko namijin aka yi aure da irin wannan cututtukan ta tarda shi ita ma tana da damar ta tada aure ta ce battai al khiyaru sabitun li ahadi zawjain fi sahibihi bi wujudi ahadu hadhihi al uyub dukkan kowanne cikin ma'aurata aka samu wannan aibubbukan yana da damar yace aure ya fasa yace wa in zawajaha waliyun idan wani alwali ya abin ya aurar da ita walaysa bi qaribin ba makusan alqaraba ba makusancin kusanci bane fala shi alai shi ba komi a gare shi wala yakunu laha illa rubu'u dinarin ba abinda za a bata sai rubu'in dinari yace wa yu'akhiru almu'taridu wanda yake guje ma mata ana jinkirta mishi sanatin shekara guda wanda an yi aure aka ga yana da cutar da bai iya kusantar mace to wannan za a bashi lokaci shekara guda fa in wadi'a idan ya take ta ya sare da ita shikenan wa illa in ba haka ba har shekara bai samu magani ba farraqa bainahuma furriqa bainahuma in sha'a sai a raba auren su in taso in ta ga dama in tana wannan kuma ita ma zabi ya tabbata a gare ta idan kaga nan kuma wajen bangaren na miji shi ma an ambaci wani aibu wanda ita ma mace tana da damar ta ce ita ma ta hasa armi yace wal mafquri shi kuma wanda ya bace yudraba lahu ajlu arba'a sinina za a abun nan sanya mishi ajalin shekara hudu mijinta ne yayi bulaguro ko sama ko kasa ba inda ake da labarin shi ba inda aka san inda yake ba mai labarin ina ya shiga a ina yake shiru babu shi ya bace to wannan za a bashi shekara hudu daga ranar da ta daukaka kara zuwa min yawmin tarfa'u zalika daga ranar da ta daukaka wannan magana zuwa ga hukuma zuwa ga alkali daga ran nan zai bata shekara hudu wa yantahi al-kashfu anhu akai karshe wajen bincike akan shi summa ya ataddu ka iddatul mayyiti sannan ta ataddu de sannan ta yi idda kamar idda ta mamaci matukar daga shekara hudu in a yau ta je ta ga ma alkali sai ce to nan da shekara hudu in bai bayyana ba ki zo a raba auren daga shekara hudu ta yi in ya dada in ta taho kai ba a raba aure ba sai alkali ya sa ta idda kawai ta matacce cewa kawai ya mutu alƙali zai san ya taba ita zakanta ba summa tatazawwaji insha Allah sannan sai tayi wani armanta in ta ga dama in ta gama idda wala yurasu malahu ba za a ci gadan dukiyar shi ba ba wai a ce to tunda matar shi ma tayi ta kaba alƙali ya ba ta ikon cewa kawai abu ta kaba ta matacce ya mutu kenan kawai gadan shi da gidayen shi da kazakin shi dangi su ce ku zo mu raba gado la su ba za su raba gadan shi ba hatta ya ati a ya ati alaihi minaz zamani ma la ya ishu ila mislihi ya sai an samu zamani ya zo wanda ba a samu kwatankwacin shi sun rayu zuwa ga wannan zamanin ba kenan kaga gadan yadda ya koma zuwa ga hukumar wannan lokacin tunda an ce ha a bari har sai an kai lokacin da ba wani sa'an shi da yake raye a ban ƙasa kenan aka yi wannan kuma wanda zasu ci gadan ma wasu jikoki ne wanda su bulus ce ta samu yace wala tafadul wala tuqdabul mar'ati fi iddatiha ba a neman auren mace tana cikin iddarta dukkan idda ta aure ce ta saki ce ko kuma idda ta mutuwa yace wala ba asabit ta'rid bil qawlil ma'ruf babu lahi da jirwaye da kamar wanka da magana kyakkyawa magana kyakkyawa ai jirwaye da kamar wanka ba zai babu lahi yace wa man nakaha bikran wanda ya auro budurwa ina ganin bai ambace shi ba malaman malikiya suna kawowa jirwaye da kamar wanka wanda sauran malamai sun musu raddin cewa sani ba ko zai kashi sun musu raddin cewa wannan ba jirwaye da kamar wanka bane tasrihi ne kamar yace ka inni fiki la ragibul lalle ni ina tsananin kwadanki kaga wannan kyararaya abun nan ne kyararaya ya bayyana ne cewa yana son ta sun ce dai takaita kawai akan yi mata kyauta ko in tana da yara ya rika musu kyauta yana zawwa yawan gaida ta yana dan zance wanda ba hili ba kyarara wani gesta dai wanda za a gane cewa yana nihin cewa an kare dai yana ciki amma ba kyarara bai faɗa dan da ya faɗa kyarara kuma ta haramta gare shi yace wa man nakaha bikran duk wanda ya auri budurwa falahu an yuqima inda hasaba an yana da dama ya zamana a wajenta kwana bakwai ma'ana inda ma yana da wani aure duna sa'irin sa'i banda sauran matan nashi mace bi gare shi ko uku ce karu budurwa to zai bata kwana bakwai wa fi sayyibi salasati ayyam ita kuma zawara zai bata kwana uku yace wala yajma'u bainal ukhtayni fi milki al-yamin ba a hada tsakanin yan uwa bi cikin mallaka ta dama fil wada'i cikin takawa yana da bayu ne guda biyu wa da kanwa ne kuma to wannan ba zai sadu da wacce ba kuma ya sadu da wacce kamar da a armi aka hana to haka nan wajen suna bayin kamar an hana fa in sha awadi al-ukhra ibada al-ukhra idan ya so ta kada ya rika saduwa da daya fa yuharrim alayhi farjul ula to farjin na gudai ya haramta gare shi bi bai'in tasayyawa ne au kitabatin ko kuma daurin hansa au tikin ko ta abin nan yantawa wa shibihi da makamancin shi mimma taharrum bihi da abin da zai haramta gare shi kenan yayi aikata gudar kuma sai ya saida ta ko kuma ya kasance ya abin nan dukkan musulunci yana kiyaye abubuwan da in an bi su su aihwar da wata matsala da akwai maslaha a kalkashin hanin yace wa man wadai a matan duk wanda ya taka baiwa bi milkin da mulki baiwa ce ya taka zaran tana kalkashin shi lam tahilla lahu ummuha to ma'aihiyar shi bata halitta ga ma'aihiyarta bata halitta gare shi ba kamar na auren wala bunatuha ko kuma diyarta ma bata halitta gare shi ba yace wa taharumu ala aba'i kuma ita wannan baiwar da ya taka ta haramta ga ma'aihwan shi wa abna'ihi da diyan shi ka taharimin nikahi kamar haramci na aure ba zai yi ba kuma dan shi ko wani ya zo ya ce shi kuma ya sayi wannan baiwa ko in ya mutu sun gaje ta wani ya gaje ta da sunan kuma ya ci gaba da kwanciya da ita yace wa talaqu bi yadil abdu duna sayyidi saki yana hannun bawa ba shugaban shi ba idan bawa yayi aure to shi kuma komai shi a kalkashin shugaban ne to amma banda sakan mishi matar shi wala talaqa li sabiyin babu saki ga yaro karami wanda ya kasance an ba shi damar yin aure bai kai balaga ba ana iya aurar da shi to amma sakin matar shi ba a hannun shi yake ba yace wal mukhayyara lahumma an yaqdiya wal mumallaka wadda aka mallakawa kanta wal mukhayyara da wadda aka ba ma zabi yace ma matar shi kawai wannan kalma cewa na mallaka miki kanki ko na baki zabin kanki ko zama da ni ko kuma rabuwa da ni wanda kika zaba to wannan yace lahumma an yaqdiya ma dama ta fil majlisi suna da dama su yi hukunci matukar a cikin wannan mazaunin ne a inda ya faɗa ya bata mulkin kanta a wannan majalisin da ya faɗa ya bata zabi kanta zamana da shi ko ta rabu da shi anan zata yanke hukunci ba wai sai an tashi bayan sati ko bayan wata wani wata tace ai can da ma ka taɓa bani zabin kaina to na zabi rabuwa a zabin a wannan majalisin kawai yake aiki da an tashi daga nan ya yi aspiri yace walahu an yunakira almumallaka kuma yana da dama yayi inkari da wanda ya mallaka ma kanta khasatan kabai kadai fi ma du fawqal wahid sama da saki daya sama da saki daya wanda yace ma na mallaka ma kanki in tace to na zabi saki uku tsakani na da kai to nan yana da ikon yace a a saki uku bai mini ba daya nake bukata kenan anan yana da dama ya rage abin da ta ambata sama da daya walaysa laha fi takhayyur an taqdi illa bis salas summa la nukrata lahu fiha amma idan yace ya bata zabin kanta to batta da damar ta dauki ta zabu wani abu sai saki uku sannan kuma babu shi bai da ikon ya mata musu bai da ikon ya mata musu matukar ta ce ya bata damar cewa ke mukhayyara ce na baki zabin da zama da ni ko rabuwa to wannan in ta zabi saki uku shi ta kuma wannan mukhayyara bai da damar ya ce mata a a a rage shi abinda ta zaba shi za a zaba sabanin mu mallaka yana da damar inkari yace wa kullu halifin ala tarkil wadai zai shiga zancan ila'i duk wanda ya rantsuwa akan cewa ba zai kusanci matar shi ba aksar min arba'ati ashhurin sama da wata hudu fa huwa mulin to wannan shine mai ila'i duk wanda ya rantsuwa ko wata damuwa ko wani bacin rai ya gaba shi da matar shi yace na rantsi da Allah ba zan ƙara kusanta ke bar ganin har wata shidda ko da ganin har shekara guda to wannan shine ila'i wala yaqau alaihi sai ya shi wata hudu wala yaqau alaihi talaq kuma ba saki ba zai abku gare shi ba illa ba'da ajlil ila sai bayan ajalin ila'i ya wuce wa huwa arba'atu ashhur lil hurr shine wata hudu ga da wa shaharani lil abd wata biyu ga bawa hatta wike husulda har sai sarki ya afkar da wannan sakin kenan duk wanda ya kasance ya faɗi wannan kalmar cewa yayi rantsuwa ba zai kusance ta wata biyar ko shidda ko bakwai ko sama da haka sun hije hudu to wannan za a tsaida shi akan cewa ya zama na ila'i ne nan da wata hudu ka kariya rantsuwar nan taka ka kusance ta ka gani maslaha bi aka kiyaye ba an ce abin da ya dauko duri ya daushi akan shi cewa ba zai kusance ta ba hannun wata shidda ko nan wata kaza to ba a san me yake ran shi ba ba za a hana shi ba wannan kudirin da yayi sai dai kuma ba muddar da ya ga dama ba wata shidda ko shekara biyu sai a bashi wata hudu saboda wanda ta kasance mace ce lahiyayya wanda bata da matsala lahiyar talau su ne wannan adadin da in an kai ba a kusance ta mai aurewa zai kasance take cutuwa to wannan sai a bashi matsayin wannan wata hudun daga sun wuce wata hudu to ka kusanci mataka ko sarki ya saka maka ita daga ya an wuce wannan lokacin sarki zai zartar da cewa to ta saku sai ya ce wa man tazahara min imra'ati duk wanda ya zihari daga matar shi shine ya ce hannunki yana kama da na ma'aihiyata ko kuma ke kanki kina kama da ma'aihiyata ko bayanki yana kama da na ma'aihiyata shine zihari ya kwatamta matar shi da ma'aihiyar shi ko ya kwatamta wani bangare na matar shi da wani bangare na ma'aihiyar shi yace fala ya da'uha wannan ba zai take ta ba ta yi kafira sai yayi kafara kamar yadda Allah ya faɗa bi itqi raqabatin mu'mina ya antar da bawa mummuni baiwa mummuna salimatu min al-uyub lahiyayya da duk wani aibu ba wata gurguwa ba wata mai ido daya ba laisa fiha shirkun wada ba tarayya a ciki tashi ce ta shi dai ba ta tarayya ba wala darfin min hurriyatin batta da kowani gehe na yanci ba bai wanda yace ma in kin kawo jika 100 kin kawo miliyan guda kin zama diya ba ta kawo mishi ko dala 50 wannan sunanta ta samu wani dan guntsire na diyauci ba zai yantar da ita ba yace fa illam yajid idan bai samu ba sama shahareni mutatabi'aini yayi azumi wata bi a jere fa illam yastadi idan bai iya ba ad'ama 60 miskinan sai ya ciyar da miskini 60 muddaini li kulli miskin kowanne miskini a bashi mudu biyu wala ya dauha fi lailin aw nahar ba zai sadu da matar wannan ba cikin dare ko rana hatta tanqdi al-kafara sai wannan kafara ta kare kaf sai a tabbatar da ya kare kafaran nan fa in fa'ala zalika idan ya aikata haka ya kusance ta cikin kafara fali yatubu ila Allah azza wa jalla ya tuba zuwa ga Allah yace fa in kana wadahu ba'da an fa'ala ba'd al-kafarati idan da ya sadu da matar bayan ya aikata wani bangare na kafara bi id'amin ta ciya taura au saumin ko azumi ko ciya tarwa ya ciyar da miskini 30 ko 20 kuma ya kusance ta ko kuma ya azumi 30 ko 20 ko 40 ma ya kusance ta fal yabtadi uha ya sake ta ya sake wannan kafara wala ba'sa bi itqil a'war fi zihari amma a wajen zihari ba lahi a antar da wanda yake mai ido daya ne bawa ne ko baiwa ce mai ido daya wa waladiz zina da dan zina bawa ne amma wanda yake na zina ne to shi ma babu lahi a yanta shi da saboda yantawa kawai ake so yace wa yuzu sagiru ko da yaro karami aka enta ya wadatar yace wa man salla wa sama wanda yayi salla yayi azumi ahabbu ilaina shi yahi so uwa gare mu kenan wanda yayi azumi yayi kafara da azumi shi yahi so uwa a gare mu malikiya yake nihin yace a gare mu yana nin malaman malikiya yace walli an wannan ya kare mas'alar zihari sai li'ani yace wa ziha walli an shi kuma li'ani bayana kullu zawjaini tsakanin kowane ma'aurata biyu fi nafai hamlin cikin kore ciki yadda a wanda za a yi da'awa shi qablahu al-istibra kahin shi aka yi da'awar cewa tana cikin istibra'i ya ganta da ciki kuma ya tabbatar da cewa wannan cikin ni lokacin da kina tsarki bayan shi ban taba kusantar ki ba kuma sai ya ganta da farkon ciki to wannan shine yayi da'awar korewar wannan cikin za a je a yi li'ani kamar yadda mu sani cewa musulunci yana kokarin kare al-hurman ma'aurata da kokarin kare mutuncin kowa daga cikin ɗan adam ba wanda zai taho kawai matar shi suna zamane wani dan sharrin sai ya zamana ba abinda ta mishi dan sabani ya ga masu kawai ganta da cikin koda nashi ne mata sharrin cewa ai ba nawa bane yayi musu ai shari'a ya sake ta ya rubu da ita a'a amma in yayi da awa cewa wannan cikin ba nawa bane to ga hanyoyin da za a bi wanda suna da wahala ya je gaban jama'a ya ta tsine ma kanshi yace walli ani baina kulli zawjaini fi nafi amrin yudda qablahu al-istibra yace auru yace zina kenan wannan na farko in ma ya kasance kana da tabbacin tana cikin tsarki kuma bayan tsarkin nan baka kusance ta ba shine istibra'i ma aihwat talahiya law ba komi rabanka da ita kuma baka kusance ta ba ka ganta da ciki to wannan shine korewar ciki auru yace zina ko kuma yace ya ganta tana zina kalmirwa da film kuhalati kamar tandu cikin kwallon shi wannan dole sai ya hadu wannan siffar ba wai yace ba kawai ai na tahoran nan na tarro ina zawwa wani kwarto ya huta da gida na daga gudu ya dira ta katanga a duka wannan ko a kwance tarda su ko a riya a dara sun kwane tarlo su bayya da ikon yayi da awa cewa ya gansa suna zina sai ya samu tabbas kuma saduwar ma sai ya tabbatar da cewa ya ga gabanta a gaban shi kamar tandun kwalli cikin kwallon shi matukar ba wannan siffa ya fada ba shi za a zama ƙarya me yasa saboda musulunci a gehi katangaggan mace da cewa ta yi zina ba karaman magana bace kokarin raba ma macen aure zina mijinta ne wannan ake magana ba karshen tabbas ne da mai kishi da matar shi kamar mijinta to shine in yayi da awa cewa ya ganta tana zina ko ya ganta sai ya zo da wannan siffa in ba wannan siffa ya ambatawa ba haka ya gani ba to shi za a kora a ce ƙarya kake waqtilu fi li'ani fil qazafi an yi sabani cikin li'ani cikin qazafi wa iza iftaraqa bil li'ani idan suka rabu da li'ani to wannan yace lam yatanaka ha abadan har abada ba za su yi aure ba rabuwar li'ani wannan babu zancen komai a cikin ta har abada ko su biyu suka yi saura a duniya yace wa yabda'u zawji miji shi zai fara kaga macen da kan ma wannan to nan asirin cewa dan da ta kawo ba naka bane ko kuma kai kawo cewa cikin jama'a cikin gaban alƙali aka je kotu cewa ka ganta tana zina tana lalata a nan gaba kuma wani kome za a baka arme ya yi daman daɗin arme a ciki to sai shari'a ta haramta muku har abada kai da ita an raba hanya yace faliyar ta in sai yayi li'ani arba'u shahadatin shi miji zai fara kamar yadda suratul nur ta fada yayi shaida guda hudu bi anna billahi da shaida da Allah yayi shaida cewa ya ganta tana zina summa yukhammisu billahi sannan tabbiyar sai yace tsinuwa Allah ta hau kanshi in ƙarya yake mata summa talata inu hiya arba'u aidan sannan ita ma kuma ita yi li'ani guda hudu ta tsine wa kanta so hudu wa tukhammasu bil gadbi ta kawo na biyar kin da hushin Allah ya haukanta kama zikar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ambata wa innaka lati idan ta kiya shi miji an fara da shi yayi wannan rantsuwar da tsine wa kanshi ana zawwa gare ta ce a ni ban ni kawai rujimat sai a gehe ta in kanat hurra in ta kasance diya ce muhassana wadda tana da aure bi wadai taqaddama min hadha zawji an kusance ta ta wannan mijin au zawjin gairu ko kuma wani mijin ba shi ba me yasa saboda tana yiwa amarya ce a daren armanta da aka kawo ya azama ta wannan abin ya faru kenan ka gan amarya ce zawwata kenan gidan shi a daren arman wannan abin ya faru yace ya ganta da wasu suna lalata to wannan sai zamana in ta kiya kenan bulala ce za a mata nan bata zama katangagga ba shi bai kusance ta ba kuma can dama ba ta yi wani aure ba amma in ya zamana zawara ce ya armu a daren armaye mata haka kenan ta kiya gehe ta za a yi saboda ita muhassana ce katangagga ce can ta taba yin arme an kusance ta idan wancan arman shi ma an kusance ta yace min haza zauji au zaujin gairihu kusantar ta wannan mijin ko wani mijin ba shi ba shi yasa faɗa haka wa illa in ko ba haka ba juli da sai a mata bulala jallatin mi'ata jalla bulala 100 in ta kasance kenan wadda wacce sifak wadda budurwa ce rannan shi aka kama ita kuma bai kusance ta ba haka ta faru yace wa innaka ko kuma ma a yanzu cikin mujtama'in mu irin wannan tana iya faruwa so diyawa zai kasance an kawo mace musamman cikin bare bari zai kasance an kawo mace yana libi bai ma san ba da ita aka dar ma arme shi yana can gurin kuma aka kawo ta gidansa aka aje to in ya taho in haka ta faru kaga in aka yi li'ani dole bulala 100 ce za a mata tunda dama tana budurwa aka kawo mishi ita kuma ba wani wanda ta arma sai shi in ya zo ya tarro ta da ciki yayi haka nan haka za ta kasance sai da akwan biyu ha wannan kuma ba zan can li'ani bane ba shi ma in ya je da wannan siffar ya faɗa in ta yi musu wannan ai ana magana in ta yi musu ne za a kai zuwa ga li'ani amma in ta tabbatar da cewa eh lalle wannan cikin na shigo gidanka ba da shi ba ai magana ta kare arme ya cire kuma arme ya lalace yace wa innaka lazawju idan mijin shi ya kiya juli da haddul qazfi a mishi bulala haddi na ƙarya 80 bulala 80 walahi qabihul walad kuma dan ya riske shi dole da ya zama nashi kenan in ya kiya yayi musu alama ce ta ce ya ƙarya yake mata ko kuma bai da tabbas yake gifata da wannan muggan magana yace walil mar'ati an tabtadi min zawjiha bi sadaqiha sai kuma fida'i yace mace tana da dama khul'i nake so zai shiga bayanin khul'i yace mace tana da dama ta fanshi kanta daga mijinta da sadaki da sadakinta au akalla ko kasa da haka au aksar ko sama da haka izalame kun an dararun biha idan ba ita take cuta mishi ba idan ya kasance cutarwa ta bangaren mijin ne shi yake zalimtarta shi yake mata ba daidai ba kuma tayi ya sake ta yaki saki ko kuma ma koda bata nemi saki ba kauta bai ko mishi kashi 100 tace ga sadakinka arme na hwasa banne kuma shikenan an rabu daga ya amsa magana ta kare ko koda sama da haka ne jika 100 ya bata ta ka 200 ta bashi ko kuma jika 100 ya bata ta ka jika 5 ta bai ka mai tace ga sadakinka arme na hwasa ya amsa shikenan babu magana ta rabu da shi in dai ba ita take cutar da shi ba in ita take cutar da shi kuma wannan ba za a amsa ba koda sun kai shekara 50 da ita ko sun kai shekara 50 sun samu diya wajen 10 da ita wannan idan ta faru za ta maido mishi sadakin shi kuma sadakin shi zai amsa ya ci bilis kuma diya sun zo mishi a bonus saboda shari'a ta bashi yace raja'at bima a'adatu sai ta komo da abin da ta bashi walazimahu alkhulu anan khulu sai ya lazimce shi ya zamana kawai ta tube saboda me khulu dama shine tubewa a cikin alqunutu muke cewa na khala'u muna tubewa a suratu wanke cewa fa khala ana alayka innaka bil wadil muqaddas tuwa shine tubewa kenan ta tube mijinta daga gare ta yace wal khulu talaqatul la raja'ati fiha shi kuma khulu saki ne wanda babu komai a cikin shi wanda ta mishi haka ta bashi sadakin shi ta tahiyar ta tana idda bai zo bai ce na maido ki da ma sakin da ba kai kai yi shi ba da ma sakin ba ikon zancan ka ce komai yace illa bi nikahin jadidin sai da aure sabo bi ridaha da yardatta kenan wannan wadda ta mishi haka ta bashi sadakin shi ya amsa in ya buƙaci koma arme da ita sai ya je da sabon dar ma arme da sabuwar magana ba zancan na maida ki ba wal mu'taqatu tahatal abdi ba sai ta auru ne ba indai sadakin shi ne ta bashi yace wal mu'taqatu tahatal abdi wadda aka anta a kalkashin bawa lahal khiyaru ita ma tana da zabi bawa ne da baiwa ce suna zamana zaman aure sai ita aka anta ta kenan yanzu ta samu wani matsayi sama da shi ba kufi in ta bane yanzu ba sa'an ta bane kenan yanzu tana da damar ta ce wannan arme ta fasa saboda yanzu ni ba sa'a ka bace kamar yadda Mugisu da Barira ta kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Annabi ya sa baki bata koma ba au tufariquhu yace tana da damar zabi an tuqima ma'ahu ta zamana tare da shi au tufariquhu ko kuma ta rabu da shi yace wa ministara jawjatahu wanda ya auri matar shi in fasaka nikahu to nan gurin a kalkashin wannan malamai suke kawo mas'alat wanda ta arme shi dan kudin shi ta arme shi yana mai kudi kuma sai ya talauce shin shi ma khiyari zai tabbata zai tabbata a gare ta ko kuwa malamai sun yi sabani cewa in dan wannan tattaho saboda wannan duka ai ba aibu bane ba sai dai a cikin zamantakewa ta arme ce a shari'a ba ce mata bakin yi haram dan ta ga cewa yana da hali ta aure shi saboda wannan in dai saboda wannan ta arme shi to tana da zabi ta ce zo dinda yanzu kudin sun kare babu magana ka sallame ni to kuma dai wannan ita zai zama mata kashin kasuwa in ta sake shi saboda wannan yawwa kiyasi akan wannan matsala saboda ai wani matsayi ne nashi ya sabka daga gare shi sai ya zama na zabi ya tabbata a gare ta kuma haka nan ita ma inda a ce shi ya samu haka nan kuma shi ma in ya aure ta saboda wannan kuma sai ya zama ta talauce shi ma yana da dama ya ce duk da shi namiji ba zabi bane yana da dama ya sake ta yace wa man istara zawjatahu wanda ya aure ya sayi mata shi in fasakha nikahu auren ya warware ya kasance matar shi ce baiwa ce ai mun ga cewa namiji yana da damar da ya auri baiwa to ya auri matar shi a matsayin baiwa suna zamne kuma sai mai gidan mai ita ya sa kasuwa ya ce baiwan nan sai da ta zan shi sai zagura ya saya ya bada kuɗin ta to a nan gurin arme ya rushe kai sai ta sabka da matsayin matar shi ta koma baiwar shi kuma yana da damar kusantar ta sai dai kuma yanzu da siffar baiwa ba da su da sunan baiwa ba da sunan cewa mata arme bace yace wa talaqul abd saki na bawa talqata ni saki bi ne kenan bawa idan ya saki matar shi saki bi ne shi babu magana komai ita wannan ita ce wadda shi wadda shine wanda yake saki uku wa idatul ammatu haidata ni idda ta baiwa ita ma haila bi ce madadin uku ga diya wa kafaratul abdi kafara ta bawa kal hurri kamar da ne bi khilafi ma'anul hudud da sabanin ma'anoni na haddi in haddi ne komai rabin ba da za a mushi yace wa talaqu kullu ma wasala ila jawfir radi'i baban nan ya kusa kariya ko fi ma'anil hudud wa talaqi cikin ma'anonin saki haddi da kuma saki yace kullu ma wasala ila jawfir radi'i duk abin da yake zuwa ga cikin yaron da ake shayarwa fil hawlaini cikin shekara biyu yaron yana dan shekara biyu ko kasa da haka aka shayar da shi minan labani na nono fa innahu yuharrimu wannan ya zama ya haramtar da shi wa in masatan wahida ko tsotsa daya ce yayi wala yuharrimu ma urdi ba'da al-hawlain abinda aka shayar da shi bayan shekara biyu ba zai haramtar da shi ba yana dan shekara uku yana dan shekara biyu da yan watanni wata ta shayar da shi nono bai zama danta ba na shayarwa yace illa ma qarbu minhum sai abinda yake kusa da shekara biyu ka shari wa nawi kamar wata da kwatankwacin shi wakila wa shahrin sun ce har wata biyu ma ko shekara biyu da wata biyu ko shekara biyu da wata ɗaya duka wannan ana gama shi da hukuncin shekara biyu yace walau fusila qabla al-hawlain fisalan istagana fihi bi da'ami idan da a ce an yaye shi shine fusila an yaye shi kafin shekara biyu yana dan shekara 1 da rabi shekara 1 da wata 8 masalan aka yaye shi kuma yayewa da ya wadata da abinci abinci ne kawai abincin shi ya shiga harkar shi yana cin abinci kuma wata ta kama ta shayar da shi shi da a wajen uwar shi ma bai shan nonon an yaye shi to wannan lam tuharrim ma urdi ba'da zalika wannan ba zai haramta wannan shayarwar da aka mishi bayan wannan ba tunda ya riga a gida ma abinda ke abincin shi shine abinci ba nonon ma aike shi ba yace wa yuharrimu bil wujur was suudi ana haramtawa ta hanyar aka shayar da shi ta hanyar gugutu ko ta hanyar digawa a kofar azzakari idan nono aka dauka aka ce wata cuta ake masalan a ce a diga mishi nono a ta dubura shi aka tatso jikin wata mace aka diga mishi ta dubura shi daga nan ma dai uwa hanji yake kaiwa ya haramta ko ta hanyar azzakari shi aka diga mishi shi ma ya haramta yace wa man arda asabiyan duk wanda ya ta shayar da yaro fa banatu tilkal mar'a diyan wannan mace wa banatu fahaliha da diyan mijinta wanda take tare da shi ma taqaddama aw ta'akhara mijin wanda tayi can baya ko wanda zai tayi nan gaba ikhwatul lahu duka yan uwan shi ne yan uwan wannan yaron da ta shayar ne kenan duk wani arman da tayi duk wani dan da ta aifa kawai dan uwan wannan yaron ne wali akhihi nikahu yace ikhwatul lahu wali akhihi nikahu banatiha amma dan uwan shi yana iya auren diyanta kaga shi wannan yaron da aka shayar ta shayar shayarwa sahihiya aka ce ya zama danta na shayarwa ai ya haramta ya armi diyanta mata saboda kannin shi to amma kanan shi koyen shi yana iya armin saboda shi bata shahe shi ba ga wanda aka shahi wannan daban shi haramci biya shahi shi ba bai da alaka da su hannun su karshen baban ne ku yawa nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara nan fa'idar wanga a cikin shi zan mu karanta ta a gurguje fa'idar wannan littafin ga wanda suka same shi eh kamar yadda dan uwa ba da shawara a karshen darasin Bukhari yana da kyau dubba hasukan da nayi wanda sun shahi sahihul Bukhari a rika karanto su to he na fara da wannan raddul Imam al-Bukhari ala ba'd al-ara wal mazahib min khilal tarajim al-abwab fi kitabihi al-jami' as-sahih raddi da al-Imam al-Bukhari yake akan wasu ra'ayiyyika da wasu mazhabobi ta kokata tsakanin ta hanyar kullu babi da yake a cikin al-jami' as-sahih wannan aran nan mun karanta wannan na biyu maudi'u sani guri na biyu yau wanda ya samu litafin safha ta 9 nasaba ta tar al-mawdi al-salis guri na uku qala al-imam al-bukhari al-imam al-bukhari Allah mushi rahama yake cewa babul ma'i allazi yughsalu bihi sha'ru al-insan baban da yake bayanin hukuncin gashin da ake wanke ruwan da ake wanke da aka wanke gashin dan adam da shi gashi ne a jikin dan adam kamar gashin kanka gashi ka dauko ruwa ka wanke ka dauko ruwa ka wanke to wannan ruwan menene hukuncin shi أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى الرد على ما ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من القول بنجاسة شعر الإنسان. أبن البخاري يكي سوى قل وانا بابا ينا سوى يردي قميد وان مذهبي لأكي رابا مع الإمام الشافعي تيواشي شافعي وياتي قاشن لن أدم نجساني. الإمام كي نم وانا سيتي باب الماء الذي يسأل به شعر الإنسان. نهيشي ردي قوان كم مذهب لأكي رابا مع الإمام الشافعي. Yun sabu aka ce ake raba ya inganta bai inganta ba wannan ɗan Shafi'iyya za su tabbatar. Qala al-Imam Ibn al-Mulaqin rahimahullah al-Imam Ibn al-Mulaqin Allah mushi rahama yake cewa Ibn Battal ya hikaito daga al-Imam al-Muhallab bin Abi Sufra anna al-Bukhari arada bi hadhihi tarjama radd qawl Shafi'i anna sha'ru al-insani idza faraq al-jasad najasun. Yana so yayi raddi ne ga wata magana ta al-Imam Shafi'i cewa gashin dan Adam in ya rabu da jikin shi najasa ne. Wa idza waqa'a fil ma'i najasahu idan ya fada cikin ruwa zai najasantar da shi sai ya ambaci magana a da'uwa da ta gabata ce da a ce najasa ne da bai halitta a rike shi ba walan ma jaza tikhaz shi ne ce yayin da ya zama ya halitta a rike gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ana tabarruki da shi an san cewa to tsarki gare shi gashin dan adam wannan magana a da'u ce da magana jumhurun malamai nan magana shi ta kai sai nan nake cewa ma zahaba ilayhi al-imam al-bukhari arjahu min anna sha'ar al-insan dahir abinda al-Imam al-Bukhari ya tafi akan cewa gashin dan Adam abu ne mai tsarki ita ce magana mafi rinjaye al-Imam Ibn al-Mulaqin yake cewa hujja wa aqulu ina cewa al-hikayatu an Shafi'i bi tajisi sha'r al-adami al-munfasili marju'un anhu al-Imam Ibn al-Mulaqin mai wannan littafin da muke karanta sharhin Bukhari at-Tawdih yake cewa Allah mushi rahama babban malamin Shafi'iyya ne yace maganar da ake nasabawa cewa Shafi'i ya ce gashin dan Adam in ya rabu da dan Adam najasa ne wannan magana Shafi'i yayi ruju'i akan ta ya barta Ibrahim al-Bakri ya rawto daga Muzani daga Shafi'i annahu raja'a an tajisi tanjis sha'r al-adami Shafi'i yayi muraja'a ya komo ya bar magana shi da take cewa gashin dan Adam najasa ne da maganin da ya kawo Allah mushi rahama al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar dalibin Ibn al-Mulaqin in yace wa huwa qawlu jumhurul ulama wannan ita ce maganar jumhurun malamai haka Shafi'in ma ya fada cikin dadaddiyar maganar shi a maganar shi sabuwa haka ya fada jama'a da dama cikin daliban Shafi'i sun sahaha wannan magana cewa shi ma ya tai kan cewa mai tsarki ne kuma hanya ce ta daliban Shafi'i na Khurasana jama'a da dama sun inganta cewa najasa ne a cikin malaman Iraki daliban Shafi'i na Iraki amma Bukhari ya kafa hujja akan tsarkin shi da abin da ya ambata na dalilai wanda ya kawo hadisi marfu'i kirara a cikin kalkashin baba haka al-Imam al-Qustulani yake cewa fa in qulta idan kace ma wajhud dilala fil hadisi ala tarjama ina hanyar da za a kawo hujja akan cikin hadisin akan tarjama hadisin shi ya ambace shi sai a bada amsa cewa zalika min hibzi Anas li sha'r an-nabi ta yadda ga Anas ya ajje gashin annabi har kullun yana tare da shi kuma Abu Ubaida shi ma yayi gurin a ce ina ma a ce ya samu gashi ɗaya na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nunin cewa gashi abu ne mai tsarki da abu ne mai najasa Annabi ba zai kyale Anas ba ya aji kuma nan ba zaka yi da awar khususiya ba ce ai gashi na Annabi ne yake da mai tsarki a babu a da awar khususiya sai da dalili ba a da awar khususiya sai da shi yasa an bazanta ma bisi ba
wa in kana dahiran farma'u allazi usar bihi dahir to abinda bukhari yake ne in ku mai gashin mai tsarki ne to ruwan da aka wanke gashin ma da shi mai tsarki ne kenan nan gurin sai kasance cewa gashin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wasu yasu ce gashin annabi ai an karanta shi ba za a yi kiyasin gashin shi ba gashin wani sai ga magana ce bi annal ujiba bi annal khususiyya la tasbutu illa bi dalil al-imam al-qustilani yace za a bada amsa akan wannan cewa ai saboda na annabi ne saboda kaza ne he mu ce da awar khususiyya ba a kawo ta sai da dalili akwai da tattawan da aka kawo na khasa'isun nabi ina inda suka ambaci wannan babu wal aslu adamu asali shine cewa ba khususiyya bace dan kowa in an kawo wata mas'ala sai ce ai wannan khususiyya ce ga annabi to wannan ba a da'awar ta sai da dalili da hujja mai kwari wannan shine guri na biyu da al-imam al-bukhari ya kulla babi yana nihin raddi ga wata fahimta kaga ku fahimtar da yayi raddi haka ne magana shi ita ce daidai rahimahullahu ta'ala